Wagwan, it's my dope jam for mydopejam.com. Hear that?
They call me Jerry Bone. Yeah, now I know my root. Yes, na san asalina and who my father is. Yes, na san asalina uba na gwamna ne kuma shugaban kasa ne uba na sanata ne sannan kuma sarki ne ya sarkin yaki yesu sarkin sarauta sarkin da in ya tako to dole ne asara wanda bai san shi ba to lalle fa yayi asara sarkin da in ya fara zai gama babu kafara sarkin da in ya tashi dole kowa ya tsugunna sarkin da ban fadi komai akan shi ba tsugunna sarkin da in ya ce zai yi baya fashi sarkin da shi kadai yake iya busa nan fashi sarkin da in ya ce eh to ba mai ce a sarkin da baya wasa balle ya kai ga yin ba a sarkin da kowa nashi ne bai adawa da kowa sarkin da in ka ja da shi sarauta ka ta rushe sarkin yaki sarkin yaki sarkin yaki Yesu sarkin sarauta sarkin yaki sarkin yaki sarkin yaki Yesu sarkin sarauta sarkin yaki sarkin yaki sarkin yaki Yesu sarkin sarauta sarkin yaki sarkin yaki sarkin yaki Yesu sarkin sarauta gagara misali baka da misali sarkin sarakuna irin ka ba a maka gadi sarautarka daban ne masarautarka daban ne basiranka daban ne iliminka daban ne shari'anka daban ne hukuncinka daban ne soyayyarka daban ne kai komanka daban ne kai na gani ka fi karfin na ma siyasa abinda ka gina ba wanda ya isa ya rusa sarkin salama ba a maka zalama bugu da ƙari ba a taba maka karama ni dai nazo fa danna mai da martani ne rayuwar da babu Yesu rayuwar hatsari ne gaskiya dole in fada kowace yanayi da fatan dai za a gane ko dan ayo nazari sarkin yaki Yesu sarkin sarauta sarkin da sunansa ke sa miya gudu su ture sarkin yaki sarkin yaki sarkin yaki Yesu sarkin sarauta sarkin yaki sarkin yaki sarkin yaki Yesu sarkin sarauta sarkin yaki sarkin yaki sarkin yaki Yesu sarkin sarauta sarkin yaki sarkin yaki sarkin yaki Yesu sarkin sarauta
just in case I'm Jerry Bold is a